or not.
More music at houseofsongs.com.
Oh my god, it's Pell Sound.
Where you at? I will make you come on by my tower line. King Salman, she was with you or no? Where you at? Son, give and gems and Dana. I can't get over you. Lamarin and Kiduba. I just wanna be there for you. Oh, where you? Zuchiana, King Sachi. Oh, where you? Son, Kiasa Nazari. Oh, where you? Zuchiana, King Sachi. Oh, where you?
Ji ni masala ta ki kulani kina da murya be zare tunani kika ce mun I love you that is a yesa a rasa ni wayo sarauniya ko sarkin fada na zoki na tani kin jiki zoki zigani kashe kudi nake zoki tayani ya kaki kan mun haka kika yi ni bazan manta ba kowa bayani amma ya kike canje kaman ni kice mun na hauro bari da tsari kin san ba zai yiwu ba a yi sallan jam'i ba ladani kuma shagala sai sheitani ciwon zuciya ya dame ni lamarin nake duba ni zan mutu to mama ki yafe ni to ba slim babs ya kuma yari nan ta zabe ni oh oh you zuciya na kin sace oh oh you son kia sa nazari oh oh you zuciya na kin sace oh oh you.
Songs.com.